dan shoko ke zauna zan ba ki so da kauna na daina soyayya war akan ki zani fola ruwan saman soyayya be my umbrella sinariya da guci ba zan ba ki kisanya oh oh in ba ki masoyiya ai ni sanda ne kin shiga zuciya kamar ruwa randa ne kin buga zuciya kamar sautin ganga Masani barki ba masoyiya oh my darling
Zanzo da sauri na baki kulawa kalaman bakinki na da dadi ni zan ji dadi idan ke na aura lefe lefe nawa ake lefe ni na shirya zoki rike maje zan can har abada take nake miki waka zarrera miki kulawa zan na baki
Oh my darling